Rundunar sojin Najeriya na gudanar da sentry da atisaye iri daban-daban a jihohi daban-daban na Najeriya don fuskantar kama daga matsalar Boko Haram masu garkuwa da mutane barayin shanu tsagerun yankin Niger Delta yan ta'adda na IPOB dake son kafa kasar Biafra rikicin kabilanci da dai sauransu kama daga Operation Lafiya Dole Operation Crackdown Operation Gama Aiki Operation Safe Corridor Operation Safe Haven, Operation Sharandaji, Operation Delta Safe, Operation Polo Shield, Operation Safe Conduct, da kuma Operation Awase. A bayan nan Operation Python Dance da sojin suka sa kafar wando daya da yan awadan IPOB da ke son kafa kasar Biafra. Ana tsaka da hakan ne kuma sojin suka bayyana cewa za su sake kaddamar da sintiri irin na murmushin kada da turance suka kira Operation Crocodile Smile. Na nemi karin bayani daga kakakin headquarter sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kukashe kan wannan sabon atisaye.
Bara mun yi atisaye kamar guda uku ko hudu, cirin harbi muka yi harbin kunama, muka yi wanda ake turance crocodile smile wanda kai kake kira murmushin kada, sannan muka zo muka yi pattern dance. Bana ma mun yi daga wannan atisaye aka ci gaba da shi bisa abubuwan da muka samu na alheri da aka yi bara, wato mutane sun yaba kuma mun ga alfanun haka yanda yanayin tsaro ya inganta. To dan haka ne aka ce to a ci gaba da wannan. Bana mun yi shirin atisayen harbin kunama wanda shi ya kasance ya jibanci arewa maso yamma na kasar nan da kuma arewa ta tsakiya. To yanzu maganar nan da ake muna nan muna atisaye na egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na kasar nan, kuma insha Allahu muna gamawa za mu ci gaba da shi murmushin kada na biyu a wato kudu maso kudu da kuma yamma kudu maso yammacin kasar nan.
Tsohon gwamnatin mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, yace irin wannan atisaye na da tasiri.
Su wa'annan atisaye da soja ke yi suna atisaye ne da mahimmanci guda biyu. Na ɗaya, su nuna al'umma cewa su kwantar da hankalin su, suna nan su za su kuma kare su. Na biyu kuma, a nuna wa duk wanda ke sai tashin hankali cewa su a shirye suke su kamali kowaye zai tada zaune. Manuhan wannan atisayen ke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.